Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel. Yau Asabar hukumar lafiya ta kasar China ta ce wasu ƙarin mutane 143 sun mutu daga cutar coronavirus, lamarin da ya sa adadin yawan mutanen da cutar ta kashe ya kai kusan 1,500. Haka kuma hukumar ta tabbatar da ƙarin mutane 2,000 da 641 da suka kamu da cutar. Duk da haka, wannan ya nuna raguwar yawan da aka fitar a 'yan kwanakin nan. A jiya Juma'a, China ta bayar da rahoton mutane 590 da suka mutu. Gwamnatin ƙasar China ta canza hanyoyin da take bi wajen kula da masu cutar da kuma fara kidaya ga sabbin mutanen da suka kamu da cutar. Da wannan sabbin bayanan da aka samu, yawan mutanen da cutar ta kama a ƙasar sun kai 66,492 ya zuwa daren jiya Juma'a. Yawan mutanen da suka mutu kuma ya kai 1,523 a cewar hukumar. A wani aikin haɗin gwiwa da China, wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ke jagoranta, za a kaddamar da bincike kan cutar coronavirus a cikin ƙarshen makon nan. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin sabuwar cutar coronavirus amma har yanzu bata bayar da rahoton kamuwa da cutar ba, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a. A daidai lokacin da ƙasashen duniya ke nuna damuwarsu cewa Koriya ta Arewa bata da kayayyakin aikin da suka kamata domin tunkarar annobar. Koriya ta Arewa dai ta katse duk wasu harkoki da ƙasashen duniya bayan bullowar cutar coronavirus, wadda ta kashe kusan mutane 1,400 ta kuma kama sama da mutane 60,000, kusan dukkaninsu a makwabciyar ƙasar China. Koriya dai ta dakatar da shigar baƙi masu yawon buɗe ido, ta kuma dakatar da sufurin jiragen sama da na ƙasa zuwa makwabciyar ta China, ta kuma saka sabon tsarin keɓe duk wasu da suka shiga daga ƙasar daga ƙasashen waje har na tsawon wata guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da 'yancin da doka ta bashi ya sa baki akan shari'ar da ta shafi manyan laifuka bayan da Attorney General William Barr ya soke shi kafin wato kan kafa sakonnin Twitter akan ayyukan ma'aikatar shari'ar kasar. Trump ya kafe sakon Twitter ne jiya Juma'a jim kaɗan bayan da Attorney General ba a wata hira da ya yi da gidan talabijin na ABC News cewa sakonnin Twitter da Trump ke wallafawa akan ma'aikatar shari'a da ma'aikatanta da kuma shari'u yana sa ya zama da matuƙar wahala ya iya gudanar da ayyukansa. Jayayyar da ke faruwa tsakanin Trump da babban jami'in shari'a a ƙasar na zuwa ne a ƙarshen makon da ya zo da ayar tambaya kan menene adadin ikon da shugaban ƙasa ke da shi akan tsarin shari'ar Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani sabon rahoto da gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Kenya, a shekarar da ta gabata 'yan sandan Kenya sun kashe mutane 107. Yawancin waɗanda aka kashe matasa ne maza, yawancinsu sun fito ne daga unguwannin matalauta. Rahoton ya haɗa da labaran waɗanda lamarin ya shafa, tare da bayyana wasu buƙatu ga hukumomin Kenya domin dakatar da kisan. Ƙungiyar Missing Voices, wadda ta haɗa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama aƙalla 12 a Kenya, ita ce ta haɗa rahoton. Rene Gamau ta ƙungiyar Amnesty International ta gabatar da wasu alƙaluma.
59% of those who were killed were youth between the ages of 18 and 35. 20% were below the ages of 18 years of age.
Tace kashi 69 cikin 100 na waɗanda aka kashe matasa ne masu shekaru tsakanin 18 zuwa 35. Kashi 20 cikin 100 suna 'yan ƙasar shekaru 18. Waɗanda za a iya kira ƙananan yara. Kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka kashe a shekarar 2019 suna ƙasa da shekaru 35. Ta ce muna mayar da matasanmu masu laifi, muna cin zarafin matasa talakawa. Aje Juma'a Majalisar Dinkin Duniya tace sama da fararen hula 1,140 aka raba su da mahallansu daga arewa maso yammacin Syria cikin kwanaki 3 da suka gabata kadai. Dada muni da fada da ake a Idlib da Aleppo yayi ya tilasta mutane sama da 830 ficewa daga mahallansu tun farkon watan Disamba, wanda har ya sa Majalisar Dinkin Duniya tace shine matsalar jin kai mafi girma tun lokacin da aka fara tashin hankali a shekarar 2011. Mutane kusan miliyan 3 ne ke zaune a lardin. Yawancin mutanen da suka bar gidajen nasu sun nufa arewa zuwa wasu sansanoni da tunni suka cinkushe da jama'a dake kusa da iyakar Syria da Turkiya. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya zargi wasu jami'an diplomasiya kasashen waje da dama da nuna kiyayya ga gwamnatinsa.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani. Barka da sake dawowa wannan zaurin.
To barka ka dai malama
gari. Bari maka tabature mun miss dinka.
Ai gaskiya kam ai ko ni na miss din zaurin. Ke san yanayin abin ga yanayin aikin sai jefa ka kowace rana yau kuma a ce wannan rana.
Yau kada rana gobe kada
wani zaurin. Kana dare gobe kana kwana ma wurin aikin da yake sauraron.
Barka kuma da dawowa Ayowa.
Ai gaskiya gidan kankara zaki ce.
Me ka gano?
Wayo kankara.
eh ai irin wanda kake so dama ai kai ka neme ta
kai
sun da ya ja ruwa
kai
gamban ba kara
ai ni wato kin zama abin da ya tamin da hankali ni tun daga saman jirgi da wai da zamu sauka na duba ko ina
baki
sai naga ko ina fari nake ko wai anya wannan wurin ba za a darji ba ko ya sauka
ba san ko sai ya ta ko wanga wuri
kai niji to Allah sai sun gyara titin da zamu zo don gaskiya in baka ba gyara baka akwai matsala komi malama Greg da wurin daki da wato da motoci da komai kankara ta ruwa sai an gina an fita
shi sai an sassako shi
an sassaka a hita
an fidda shi
kai abinda ban mamaki
Allah daya gari ban ba
gaskiya kan
to bari mu bude wannan babi da gaishe kamar yadda muka saba zamu fara mika gaisuwar ta'aziya ga Ilahirin al'umma jahar Plateau domin rasuwar tsohon mataimakin gwamnatin jihar Plateau kuma tsohon senator wanda ya rasu a matsayin senator ne wakiltar mazabar Plateau ta kudu Ignatius Daton Longjing wanda ya rasu a wani asibiti da yake jinya a birnin tarayya Abuja sakamakon gajeruwar jinya to muna yi ma al'umma Ilahirin al'umma jihar Plateau da kuma iyalin marigayini baki daya
gaskiya kuma an yi babban rashi Najeriya ma ta yi rashi gaba daya
to sai kuma waɗannan gaishe da suke hannuwan mu wannan gaisuwa ta fito ne daga hannun Kabiru Abubakar Bulan Yaki Bulan da muka ci
kware ku to kutuba sokon jike
Allah ya ba mu ikon sake cin wannan bula
to amin gaskiya
bula sai matan na sanyin na to yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ina gaida Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Musa Ibrahim Santurakin Pindiga da ango comrade Bappa Haruna Bajuga da amaryarsa Aishatu Muhammad Adam wacce aka fi sani da anti da Abubakar Jibrin dan Gusaus da Latuk da Alhaji Maji Sangaru da Usman Muktar dan Niger sai Bello mai kala-kala da dan Asabe mai fata ya wuri da Balan ango malaman makaranta ya wuri da Murtala Muhammad Muburiya da kuma Fatima Abubakar Bulan Yaki da fatar an tashi lafiya
wannan kuma sako ne daga comrade Bala Usman Karasuwa Allah ya sadi na faɗi daidai ko ni ai a jihar Yobe yake gaisuwa da fatan alheri ga comrade Bishir Dauda Katsina Abubakar Baba Aji da Maturu Zanna Mai Lemu da Maturu Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru Alhaji Umar Forever Gashuwa baban gida ciyaman Kakabore Adeja Ibrahim Direba Jajimaji Allah ya sanya hadi dire Muhammadu Ayye Kafinta Jajimaji Ali Wakili Jajimaji Zanna Grema Jajimaji Musa Alhaji Usman Jajimaji Ahmad Goni Karasuwa Haruna Mai Gari Karasuwa da karshe ce da Usaini Dangote Karasuwa
to madalla sai wasika da ta fito daga hannun Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa yace yana mika gaisuwa ga Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Damo Sarkin Hakuri sai Honorable Alhaji Isa Mahmud Muhammad Wabu da Babai Saban Layi Tarmasuwa da Haji Asabe Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Aliyu Mai Citta Bajoga da Ahmed Suleiman Bajoga da Malam Alasan na Abba Lafiyan Barebari da Usaini Kwaya Zindiwa Allah ya sa wannan kwaya haka take
to
da mai girma sarkin Zindiwa Salim Muhammad Halliru Allah ya kara lafiya amin
sako na gaba shi kuma zan ce kai wannan kan yayi son kai da yawa wato Abdul Muttalib Mande
ya zaki koyar
zari yayi zari da yawa in ya rubuta kusan mutum
22
haddin na 22 ya rubuta kila sai dai abin da sai mance to gaskiya saboda akwai gaishe da yawa kuma lokacin ya dan takaitacce ne zamu baka mutum 10 ko muna kira ga masu saurari a dan
dinga takaita ma to
ina zura mai da yawa ko
a ba lai
to shike da to yace da farko dai kashi wato sakon gaiso sai ne zuwa ga honorable Naziru Mu'azu Maggarya kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara sai Nasiru Shehu Yunusari da Abubakar Salisu Gozaki sai Ali Abdullahi Dorombaga Mubarak Aliyu Banga Murtala Bala Harka da Haruna Abdulmuminu Mai Godo Ashiru Lawal na goma ruwan bore Muhammadu Salihu Kauran na mode sai na goma yace Umar na Mairu Makera sauran kuma sai su yi hankuri amma dai yana gaishe ku
yana gaida ku duk wanda ya san shi yana jerin wannan sunayen kuma ga jitu nan ka baki ne kai ne na 11
gaskiya kan gobe sai ka nade ko ne
ya fara daga 11 to sai wata gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda Garba bin Afan Fataskum da yace yana gaida Hafiz Sani Murabus Attajiri da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura sai mai yale official na kungiyar FC Sahel unguwar Jaji da Muhammad Habibu Abubakar Gombe unguwar Jaji wato mai unguwa Shehu da Malam Bello limamin masallacin yan Izala unguwar Jaji da Abdullahi Mai Kifi unguwar Jaji sai Alhaji Idrisa de Gubi Allah ya sa na faɗi de Gubi daidai baban Musali dake unguwar Jaji da Shehu Adamu Rijau da Sadi Inaji da kuma Suleiman Adamu da Iliya journalist kila journalist kama kila dan jarida ne irin ka da kuma IKD Isa Lawan Girgir sai Abdulsalam Dambam daga karshe yana gaida Hamisu Heri
da shi kuma Yusuf Mai Leda Gololo shi kuma gaisuwa ce ya aiko zuwa ga Abubakar Kawo Girgir da Abdulrahman Mai Maganin Dabbobi Buduwa da Maina Abba Sarkin Guzumbana da Muhammadu Awaisu Kafinta Gamawa da Rabi wato Rabi Udaki Mai Kayan Miya Gololo da Malam Mai Zanen Hula Gololo da kuma Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri amma babu Murtala Faruk kan yin an bashi kai ka
an bashi kai
Allah an bashi ka
baba lafa kai
mata fito Gololo an bashi ka
Din kuna san ku ganni zango ku ce ushe Din kuna san ku samu rahama ku ce Allah
kina wadin gaisuwar nan ta farko akwai wani dada ko gari ne ko ma menene ne jike ambata tarmasuwa amma kin san kalma ce ta Hausa ko
tarmasuwa
kin san duk ba sa kuce mallami Hausa ne
to
au mallami Hausa na
to yi bayani
a ai yanzu wai sunna nika ir auna fahimta ke ingani kina fahimta ko ko dai
a ban
fahimta ba
banje gane ba
to ai kin san komi wasu abubuwa akwai abubuwa da yawa inda suna da sunan da aka dan saka ya musu saboda wata alkunya ko kuma wasu suna dan da hatsari sai a ce wai kamar kunama misali kin san al'adar Bahaushe can gargajiya ana cewa ba a faɗin sunanta in ka faɗi sunanta za ta cije ka so sai dai a ce mata mai ƙari to wannan tarmasuwa kike ji ake tarmasuwa ana nufin allura kenan
to allura irin allurar da ake likita ke yi
da wanda likita ke yi da
ko kuma ta dinki ko kuma wace irin allura
da likita ke yi burma mu mutu ita aka ce mata tarmasuwa
to
na Sokoto ke ku ga mu ai vocabulary na Hausa yayi mun yau
na sanyin na to me kai alluran likita a wannan garin har da aka bada sunan
garin ka ai ce ku ai to wacce allura aka yi ai kin ga wacce allura aka ce mata tarmasuwa
to
eh ana nan allura tarmasuwa wai in kana faɗin allura to da in ka doka za ta soke ka to sai ka ce mata tarmasuwa
dan saboda me
don alkunya
kunya allura
a kware ku
kunya ko tsoro
a duk kai
ko ka ba san kwace da tsoro gare ka
ai ke san wato mallam Bahaushe shi tun azalba ba san kwace dai ba ai yana umhani da ba da tsoro don yin tarbiya kina sa hito da wani abu da aka ce macanti ya ga sai a ce wai in ka zauna bakin kofar daki wai akwai wani dokin daki dokin kofa zai tune ka
ya san
dai ba wani doki ko wani abu amma mallam Bahaushe
bai da wani
madalla ko a ce in mutum na zauna tsakiyar hanyoyi zai yi mai zanyi ne ba a so kana tsayawa nan don za ka yi ta ganin abubuwan da bai kamata ka gani ba to irin haka din ne dai ana wannan alkunya
to mun gode da wannan bayani sai kuma mako mai zuwa kuma za mu sake ɗauko wata kalma daga cikin waɗannan wasiƙu da su masu saurari suke aikowa da yayi su ma ba su san ainihin ma'anar ta ba
anan ai in kice Sokoto su aiko miki kalma su sai ke cika takardu da kalmomin hudaye su
to mako mai zuwa ma waka zalika
to shikenan to suna jinki suka ji rukunan yaki suna jinki
to madalla na ganka kana ta dariya da labari
a ai wato sai ke bada labari
ai
sai ke bada labari
ai sai ka bada
sai abin ga
ni sai ka bada naka
to ni
dan saboda kar in baka dama ba labarin da zaka bayar ba dan ka ji an ambasu wadansu sai ka sake to fadi labarin naka
a ke san shi da ba sakkuce ki sai ya iya mai da
a fadi naka fadi naka fadi na
to in wada miki na barbare
to
ko na ba gobiri kika so
wanda da kuka so hakan dan muka so
to shi wai barbare aka ce ya abin nan kisan ba dangana gare su ba
haka kace
eh ba dangana gare su wani bi suka kayan mutane suna dan ya tabawa
to
shine na san dan garin ya dan yi mai zafi haka sai ya dan haura ginin mutane to ashe shi bai sani ba gidan gardawon nan masu abin nan masu wasa da dabbobin daji sai ya fada cikin su yana fadawa zugudun kuma ginin ne yana da tsawo can waje sai da ya taka wani abu nan ba abin da zai taka sai ga kura ta yare kuri ne can yayi haka yaga zaki yare kuri nan yayi haka yaga wani jami'a nan
sai
sai yau ne sai yaji kawai sai ya isko Allah ya sa mai suna kusa da wurin sai yaji yana malam zan tashi ka kama barawo sai ce haka wani barawo na kama da Allah ya tafi kai ce wallahi ban tafi ka kama barawo dan Allah ka tashi ka kama barawo
gara
mai gida ka ba shi da kura ta cinye
shi duk kashi da mai gida zai ba shi gara ba shi kashi da kura ta cinye shi to shi kuma wannan babban baren ya aiko da labari shi ma ya rama wannan labarin wani
na san ana haka
labarin wata tsohuwa ce ba Sokota ta tashi daga Sokoto za ta yi Adamawa inji Usman Mahuta to shike na tsawo ana shiga mota sai ta zauna sai ta ce ma direba ta ce mishi direba yace da Allah idan an kai Kano ka gaya min sai direba yace to an fara tafiya sai tsawo ta ƙara gaya mishi direba dan Allah kada ka manta an kai Kano ka tuna mai yace baba naji an dan tafiya dan tafiya tunda kila tsoho bata saba tafiya ba
tana ga
sai tace dan Allah da zai ban har yanzu ba kai Kano ba yace ha ba tsoho mun ka ce passengers masu ma suka kule suka ce baba mu mun ji alƙawari ki kwantar da hankalinki idan muka je in ya mamanta mu zamu tuna miki shike na ana tafiya tsohuwa bace ya kwashe ta sauran fasinjoji ma duk bace ya kwashe su
dadin mota ya abin nan kenan
mota sai dadi
daga jiya
akai tafiya aka wuce Kano
an yi
tafiya can tsohuwa akai shiga wata gargada nan da na ta jijita ta tashi sai ta tambaya tace direba har yanzu ba kai Kano ba sai aka ce la an mun ta ne
Sai ta tambaya ta ce direba har yanzu ba kai Kano ba sai aka ce la an mun ta ne abin da ta ce tsohuwa ta ce tsohuwar gubba sun je suka ce to duk sun dauki alƙawalin cewa su za su tuna ma direba suka ce to ko da yake an yi nisa tunda sun dauki alƙawali wannan tsohuwa a koma to shi ne muka ce a koma su sun yi haƙura a koma su za su ba direban cikon kuɗi ma dan a mai da tsohuwa tunda sun yi mata alƙawali to shi ke na aka dauki ni ga gari aka sake komawa aka yi nisan tafiya aka koma Kano to fa
ana shiga Kano aka ce to baba an sauka ta bude ejar kata wai ashe likita ne ya bata magani
to fa
sai yanta tace mata wai idan ta sha kwaya daya wannan lokacin wai in aka je
Kano
ta sha kwaya daya
ya ta mata kusancin lokacin
da zata ta mata kusancin lokacin
da zata ko dole sai a Kano za ya magani
sai magani shikenan tsawon tunda soka ta ba ta ta da ya gore ta sha magani sai tace to a tafi aka ce me ya faru tace ai yanta ce tace in an zo Kano ta sha magani ga ta sakwatawa
wannan ya iya tata wallahi ya iya tata ai wannan baban bare ne yayi wallahi wannan ya iya tata na ji labarin tun shekara 10 da suka wuce
wannan Usman yace na san yi ne yace wai kai in kai ne direban
a
ya za ka yi
a ya ko zanyi tunda na yi alƙawari na cika alƙawari ne kuma na cika sannan dole wallahi kai ba tsoba uzuri wallahi dole ai mata uzuri
masu sauraron ko masu kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta domin ba da labarin ku ko kuma yin muhawara akan waɗannan labarai da a cikin wannan labarin shi
in kai ne direba ko kai ne passenger kuma ya za ka yi
wannan labarin na marebari da ya kama barawo da wannan
tsohuwa ya haura gidan kura
wanda ya fi baka dariya nan za mu jabirki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin
na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma anjima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
VOA Africa a Niamey akan mita 100.